rashin yadda da kuma nuna yaga na mako cikin matsalolin da kan taso a tsakanin al'ummomin rikicin Boko Haram ke shafa a jihar Arewa maso gabas. Kuma don magance wannan matsalar ne ma yasa kungiyar tarayyar Turai wato EU da kuma hukumar raya al'adu ta Birtaniya wato British Council suka mashi da tarukan bita ga shugabanni da kuma masu ba da tsaki a yankunan da balahir Boko Haram ke shafa. A irin wannan tarukan da aka shirya a jihar Adamawa, ɗaya daga cikin jihar da balahir ta shafa, masana sun ko bai na bukatar kai zuciya ne sani a tsakanin waɗannan al'ummo.
Totally without confusion or havoc here and there. So that at the end of the day, we'll have something to remember.
Makana da suka hada da shugaban da jira wanda ya tafi wakilci gwamnan jihar Adamawa da kuma Dr. Okoye kai da kuma jami'an tsaro da shugabannin addini duka sun ce ta adalci bai da kabila ko addini wanda dan haka suka ce akwai bukatar kaucewa nuna yaza ko kuma zargi musamman ma tsakanin al'umman da aka yi wa ta adalci.
So that at the end of the day, we'll have something to remember.
I want to challenge all of you that if you go back to your various associations and organizations, in part in getting the knowledge that we are going to get today.
Abdulkadir Bello Ahmad, da ke ma jagorantar shirin wanzar da zaman lafiya ta hukumar raya al'adu ta Birtaniya wato British Council, wanda ake rakabi da MCN wato Managing Conflict in North East Nigeria, ya ko bai ne nasarar wannan aiki na sulhunta jama'a da suke yi a yanzu.
Muna da aiki a Borno, Yobe da Adamawa, a duk wannan jihohi uku muna ayyuka da dama na sulhunta mutane, muna horar da jami'an tsaro ko kuma in ce duk wanda suke na gwamnati ne a fannin sulhunta jama'a da kuma tarwatsa rikici, muna horar da su yadda za su yi aikin su. Sannan kuma muna horar da hakimai, dagattai da masu anguwanni yadda za su shiga tsakani, kawo manhaja wato software kenan wanda muke kiran shi sulhu scribe, yadda za a duk abinda mai anguwa yake yi in ya cika wannan forms din na sulhu ya kawo ma mai jimillan shi, shi ma mai jimilla ya hada da nashi ya kai ma hakimi, hakimi kuma sai ya kai wannan sulhu centers din. Matasa, akwai kungiyoyin mata, kungiyoyin yan kasuwa da sauransu, ana zama a tattauna a duba abubuwan da zai iya tada fitina a wannan local government din, sai a tattauna a kai wanda ya kamata a sanar da hukumomin tsaro take a yi shi.
To wai ko me al'ummomin da rikicin na Boko Haram ya shafa ke cewa ne game da irin waɗannan taruka? Malam Yakub Musa, yan na asalin yankin Ubani, ɗaya daga cikin yankunan da rikicin ya shafa, ya ko bayyana ra'ayinsu ne ma da cewa
taron yana da muhimmanci musamman ga matasa. Taron ana faɗakarwa masu ba da tsaki ne yadda za a engagin matasa ya zamanto suna da abin yi, maimakon su zanna ba abin yi suna zaman kashe wando har irin rikice-rikicen nan da ake samu su faɗa ciki, don duk wanda yake zama ba wani aikin yi yana da sauƙin faɗa cikin wani rikici ko rigima. To tarami ana so ne a nuna yadda su shugabanni musamman 'yan siyasa za su zaburar da matasa su tashi tsaye ga abubuwa da ya kamata su riƙa yi na yau da kullum da za su samu talosisi, maimakon su zanna haka talauci da ci su kuma su yi sauƙin jan ra'ayinsu zuwa ran su tashe-tashen hankula na ƙabilanci ne, na addini ne, da irin na su Boko Haram da ya shafi wannan ne. Abu ne mai muhimmanci, abu ne kuma wanda ya kamata a gode wa ita kungiyar EU da take amfani da British Council wajen taimaka nata guduma wajen ƙarfafa zaman lafiya a Arewa maso gabas.
Kamar yadda Malkaluma ke nunawa, dubara yaka da kuma dukiya ne suka salwanta baya ga waɗanda ke gudun hijira sakamakon wannan balahira na Boko Haram da aka shafe kusan shekaru goma ana fama. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.